ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਚ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਚੀਨ ਮੁਖਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਰੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਅਖਰਾ ਬਿੰਦ ਸ਼ਫੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾਪਣ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਮਾਰੀ ਵਜਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਅਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਜਾ ਬਿੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਠਾ ਦੇ ਵਾਜ਼ਾ ਕਮਲ ਕੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾ ਜੇ ਕੰਪਲਾ ਦੇ ਮੂਲ ਖੂਬਾ ਕੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਜਲਿਸ ਬਲਾ ਜੁਮਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਦੁਆਈ ਕੋ ਮੇਂ ਜਾ ਵਕਤ ਮੇਂ ਫਰਮਾਉਂ ਕਿ ਤਪਾਗਰ ਨਾ ਮੁਹੰਦਾ ਸੁਕੂਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਲੇ ਚਰਬੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇ ਰੱਬ ਮਾਤਾ ਕਾ ਅਲ ਕਾਰ ਬੋਜ਼ੇ ਫਾਦਾ ਐਨਹੀਂ ਮੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਬ ਮਸ਼ੀਤੇ ਨੇ ਕਰ ਰਾਜ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه للي بودي أتاتا بتقى الله هنا بودي مسا هنا نمان غافر رسالة مقنصة وهنا نمان سألهم الله دقى شرشر شنكاونا مدمي أقوم أيوكم للي واند الله يشري ربامي باتر دشي وما واند الله يباتر ربامي شري دشي kun shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki kuma mun shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne hakika mafi gaskiyar zance shine zancen Allah kuma mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya uwa musulmi iyaye na mata na wannan gari mai tarin albarka da muka hadu a wannan wuri mai tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah abinda na gani yanzu a jadawali na abubuwan da ya kamata a tattauna akai shine matsala akan tarbiyar ma'ayibu amma saboda wani dalili ko da ke ba laifin faɗi dalilin saboda ban samu saƙon me za a tattauna a kai ba to Allah cikin ikonsa muna tafi a hanya yanzu nan da iyali sai muke shawara nake ce musu akwai wasu ƙungiyar mata musulmi da suke dutse wanda ƙungiyar mata musulmi ce ta Yarbawa ta dutse sun gayyace ni ina ga sati biyu da ya wuce na je na yi musu wata lecture ko da yake su da turanci muke lecture sai na ce wannan lecture za ta fi dacewa a yi muku ita ta Hausanta saboda yanayin da muka samu kanmu a ciki kuma babu shakka za mu wayi gari muna da tsananin bukatuwa zuwa ga wannan darasi wallahi lokacin da suka aika min da wannan mawdu'in cewa ga abin da za a yi lecture a kai banda Allah ba wanda ya san dadin da naci saboda wani mawdu'i ne wanda mu anan ba mu fiye damuwa da shi ba kuma shine ɗaya daga cikin babban abin da yake wato damun al'ummar mu musamman iyayenmu mata da suke gidajensu mawdu'in da suka bani ne musu magana akai shine matsala abin da yasa ya shafi wato bakin ciki na zuciya ko damuwar zuci da kuma samun ƙarfin gwiwa na ainihin tunkarar matsaloli na gida amma ta hanyar dogaro da hanyoyin da addinin musulunci ya tanada to kun ga kuka kalli wannan darasi za ku ga ya kunshi abubuwa da yawa waɗanda cikin taimakon Allah za ka ga har matsalar tarbiyyar duk za su fada cikin waɗannan abubuwa Allah ya riga ya yi alkawari cewa sai ya jarrabe ku wala nabalu wannakum ko bi shay'in min al-khawfi waljui wa naqasin min al-amwali ko wal anfus was samarat sai yace wa bashshiris sabirin Allah yayi rantsuwa yayi alƙawari yace wal nabul wannakum yace ni ubangijinku zan jarrabe ku zan yi tai muku jarrabawa jarrabawa wannan ita ce abinda ake kira da suna bakin cikin zuciya ko damuwar zuciya don haka zaki ga babu wani dan adam daya da yake kubuta daga wani abu da yake damun sa a zuciya babu wani mutum a cikin mu a nan gurin mai hankali wanda ba shi da wata damuwa a zuciyarsa na wani abu da ya dame shi watakila ya rasa yanda zai yi mata nawa ne yau watakila suka tashi da kuka da hawaye mazaje nawa ne watakila yau jiya da daddare sun kwanta cikin bakin ciki da damuwa da zage-zage da fada tsakanin su da matansu yo mata nawa ne waɗanda suka kwanta da bakin cikin mazajensu suka wayi gari da bakin cikin mazajensu iyaye nawa ne waɗanda suka kwanta suka tashi da bakin cikin ƴaƴansu ko dai saboda ƴaƴansu sun kama shaye-shaye ko dai saboda ƴarta ta kasa samun miji ko lokaci bai yi ba ko saboda wani dalili na waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sai ya jarrabu kowa da su to kuma waɗannan matsaloli tunda Allah yayi alƙawarin sai ya jarrabe mu to wannan fa yana nuna muku cewa da mu da matsalar nan uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ba za a rabu ba ashe menene mafita shine ya zamu yi mu mu'amala da matsaloli da bakin ciki da damuwa da take damu wallahi ina so in sanar da ku cewa har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya fada cikin bakin cikin damuwa cikin bakin cikin zuciya cikin damuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki da kansa ya bamu labari cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu cikin damuwa kuma ya sha samun kansa a cikin damuwa wato wannan masifa ta zama a wannan rayuwar duniya kamar yadda Allah ya yi alƙawarin sai ya jarrabe mu to ba iya mu ba har annabawa manzannin Allah Allah madaukakin sarki sai da ya jarrabe su bari mu ba misalin guri ɗaya a suratul hijr aya ta 97 Allah ya yi wata magana ya ce wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun Allah ya ce ya rasulullah ni ubangijinka ina sane na san cewa yadiqu sadruka kana cikin bakin ciki kana cikin damuwa kana cikin wato zafin zuciya a ciki a waje ko da an ganka kana murmushi ko da an ga kana zaman lafiya da mutane Allah ya ce amma ni ubangijinka na san kana cikin damuwa saboda me bima yaquluna saboda abubuwan da kafirai suke fada wa Allah suna ƙaryata Allah saboda abubuwan da kafirai suke gaya maka suna ƙaryata ka suna zagin Allah Allah ya ce na san cewa ya rasulullah annaka yadiqu sadruka ma'ana abu na farko da nake so mu sa a zuciyarmu shine idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin manzo ya samu kansa cikin matsalar damuwar zuci cikin matsalar zuciya damuwa a zuciyarsa Allah yana gaya mana cewa fa ka annaka baqi'un nafsaka Allah ya ce kana nema kai kamar zaka halaka kanka kana nema ka damu kanka a wani gurin ma Allah yakan gaya masa yace ya rasulullah kai fa bamu aike ka ba face kawai yace Allah yace kai mu bamu aike ka a matsayin fa wanda zaka je kana gadin mutane kana kula da su kana tsaya bace a aikin ka shine ka je kai musu wa'azi da kai da duk wani malami wallahi iyaye na mata ku ji a suratul rum aya ta 60 Allah sai da ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fasbir inna wa'dallahi haqq Allah ce ya rasulullah kai haƙuri alƙawari na gaskiya ne kalmar cewa yayi haƙuri kawai yana nuna ina cikin me
damuwa. Kalmar a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah kai hakuri ita kadai ta tabbatar muku da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa a cikin damuwar zuciya. A wani gurin Allah ya ce masa fasbir sabran min jamila, ya rasulullah kai hakuri, hakuri mai kyau. A wani gurin ma Allah sai da ya fito karara ya ce masa fasbir li hukumi rabbika wala takun ka sahibul huti idh nada wa huwa makzud. Allah ya ce ya rasulullah ubangijinka yana umartarka kai hakuri kar ka je ka zama irin annabi Yunus, shi da sahibul huti ko annabi Yunus. Allah ya aika shi manzanci da annabta, yaje aka samu matsala, mutanansa suka ki musulunta, ya shiga damuwa, ya shiga imuwa, ya shiga bakin cikin zuci a tare da shi, ya wayi gari, ya kasa hakuri, ya jira umarnin Allah, in ba kuma manta ba, har karshe annabi Yunus ya tattara kayansa, ya fice daga garin nan ba tare da yardar Allah. Allah kuma ya kama shi. Allah ya kaddara bayan ya je shi, ya hauya sunansa. Ya je ya hau jirgin ruwa, yana tafiya jirgin ruwa ya dinga alamun zai nutse. Me yasa zai nutse? Saboda mutane sun yawa, an yi masa lodi. Allah da kansa sai da ya kira jirgin ruwan nan, yace jirgin ruwa ne da ya sha lodi. Karshe me ya faru? Aka zo aka ce a zo a yi ƙuri'a. Duk wanda ƙuri'a ta fada kansa, to wallahi dole a jefa shi ruwa a haƙura da shi kawai domin sauran mutane su tsira. Annabin Allah, ana yin ƙuri'a, ƙuri'a ta fada kan annabi Yunus. Me yasa ta fada kansa? Saboda dama laifi ya yi wa Allah ya fito daga garinsu. Karshe dai duk kuna da labarin annabi Yunus. Annabi Yunus ya shiga, Allah ya sa kifi ya haɗiye shi, ya je ya ci azaba, ya je ya sha wuya, ya shiga damuwa. Allah bai, amma Allah ya rufa masa asiri, annabi Yunus bai gushe ba, face yana zikiri, yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah yake cewa in ba dan annabi Yunus ya tsaya da ambaton Allah, ya tsaya da zikiri, ya tsaya da tasbihi ba, Allah ya ce wallahi la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun. Da yanda kifin nan ya hadiye shi, da anan Allah zai bar shi. Amma dalilin yawan ambaton Allah sa, dalilin yawan zikirin sa, Allah madaukakin sarki ya sa kifin nan ya zo gefe ya amayo shi. Allah ya zo ya fito masa da bishiyoyi da ƴan abubuwa da zai dan ci da dan magunguna, saboda zaman da ya a cikin kifi dole fatarsa ta lalace, har abin da ya shafi kabewa ya zo a Alkur'ani a dalilin annabi Yunus. Me yasa nake ba mu wannan misali? Shine mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gaya masa ya ce yayi hakuri kar ya zama irin annabi Yunus. Kar ya zama irin wa? Irin annabi Yunus. Shi kan Allah ya ce na gaya maka kai hakuri. Damuwar cikin gida, gida yayi zafi, masifa tayi masifa, bala'i yayi bala'i a cikin gida, wallahi sai da aka kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya taba kwana 29 yayi hijira daga gidansa, ya koma masallaci ya tare, saboda kawai fitinar rayuwa, saboda damuwa ta cikin gida. Bayan wannan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kina karatu kina jin abubuwan da suka faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaki tausaya wa matansa. A zo a ce kina kishi da mata 8 don Allah idan zaki sa kanki. Ke yanzu iya jarabawar da Allah ya miki, iya matan da zaki kishi da su, duk yanda mijinki ya kai, mata nawa ne algatu mana? Mata 3 duk. Ai ita ce ta cikin 4. Amma na rantse da Allah, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace ɗaya daga cikinsu tana kishi ne da mata guda 8. Kai ba iya wannan ba, ba iya wannan matan ba, kuma Allah ya halasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike wa baiwa. In ba kuma ta ba Mariya, ai baiwa ce, ba ta cikin matansa na aure guda 9. Wannan na haska mana ne domin ki gane cewa idan kina da matsala a gidan mijinki, to ki gane cewa ba ke kadai ba ce, kuma ba ta kanki aka soma ba, kuma ba ta kanki za a kare ba. Shi yasa zamu ji ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an ba na manta ba Habiba, wata rana ta zo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo masa kanwar ta uwa ɗaya uba ɗaya, tace ya rasulullah ga kanwa ta wance na kawo maka ita ka aure ta. Kanwar ta uwa ɗaya uba ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me haka kuma, tace to ya rasulullah na san ba zan zauna da gani sai kai ba a rayuwa, tunda bazan zauna da gani sai kai ba, mafi wacce na fi kaunar ta zo ta samu alherin da nake samu zama da annabin Allah, tace shi tace kanwa ta uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan zai nuna miki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin damuwa a ce mijinta yau in ya fice daga ɗakinta ita da ƙara kwana da annabi sallallahu alaihi wasallama, sai bayan kwana nawa, sai bayan kwana ta ba za ta ƙara ganin mijinta ba, za ta gan shi a gaisa, tunda yana da al'adar kullum kwanan duniya zai bi ɗakunan matansa a gaggaisa, inda buƙatar tattaunawa sukan haɗu waje ɗaya su tattauna. Amma dai wannan abin da ake buƙata na kusaci na aure ba ta da ikon samun mijinta sai bayan kwana takwas ko kwana tara. Matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam algatu mala sun gamar jarabawa ko ba su gamar jarabawa ba, Nana Aisha akai tafiya da ita da 'yar uwarta Zainab, suna halin tafiya, ina jin Zainabu ce ko, suna halin tafiya sai ake wa Aisha wayo tunda ita ce yarinya, bini-bini tunda a halin tafiya za ka ga cewa ba ka sa shari'a ba ta ba da dokar rabon kwana a halin tafiya ba. So da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda aka tsaya Aisha ce karaba yakan zo wajenta ya shiga cikin darbukkarta, mun san darbukka ko dan ɗakin nan da ake ɗorawa akan raƙumi, ya shiga ciki su hira su ana tafiya, sai ce mata wayo, ta zo ta same ta ce mata wance raƙumin nan naki yana bani sha'awa, ina so ki dan bani dana ke ma ki dana nawa, kishi ya motsa ko, za a yi wa Aisha wayo. Aisha ta ce wa ni ma naki ne yana bani sha'awa, shikenan aka yi musanyin raƙumi. Ana tafi ana tafi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo inda zai shiga raƙumin Aisha, yana ganin ya zo wajen Aisha yana leƙawa kawai sai ya ga ba ita ba ce ɗaya matar tasa. Da aka yi shiga suka hirarsu suka gama aka yi ta tafiya tafiya ba iyaka, Aisha bata ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta. Wallahi jama'ar musulmi, saboda bakin ciki sai da Aisha da aka tsaya ta dinga doka kafarta a ƙasa tana cewa ni da ma maciji ne ko kunama ya harbe ni, ya fi min sauki akan wannan masifar wannan wayan da aka yi min aka rufta. Ta gaba da tsohon mata ko? Ma'ana har a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me suka yi algata mala? Haƙuri suka sun gamu da jarabawa iri-iri, sun gamu da fitintunu iri-iri, saboda ɗan adam taka tana nan ko ba tana? Tana. In kika bi annabawa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah su waye suka fi ganin masifa a rayuwa, su waye ce? Yace annabawa. Dan haka ina so wannan dan jawabin da ni daga farko zuwa nan ku dauke shi a matsayin gabatarwa dan ku fahimci cewa tun daga yanzu kan mu shiga mai zurfi a cikin darasin, ki gane cewa in kin yi fada da mijinki kar ki fara tunanin boka, kar ki fara tunanin an hada ku, kar ki fara tunanin menene abinda zaki ki sa a zuciyarki cewa haka rayuwar take, Allah ya ce sai ya jarrabe mu. In kin samu matsala da kishiyarki ki kaddara haka rayuwar take, dama zo mu zauna zo mu bata. Kuma Allah sai da ya rantsuwa ya ce wala yazaluna muktalifi, Allah ya ce bayina ba za su gushe ba face suna samun mai sabani. Miji ya ce taliya yake so da manja da gishiri da yaji, shi kawai abinda ya bashi a wake. Matarsa ta ce ita ba shi take so ba, ita abinda take so shi ne ya sunansa ɗan malele ma yau shi take sha'awa. Allah ya ce bayina ba za su gushe ba face suna samun mai saɓani. Dole sai miji ya yi gabas sai mata ta yi yamma, dole wataran sai ɗanki ya ce kaza yake so ke kuma ki ce kaza kike so, dole wataran sai haka tsakaninki da kishiyarki ke kina ganin ai abinci kaza ita tana ganin ba shi za ai ba kaza ya kamata ai. To To idan kika gane wannan sirrin na rayuwa, kika gane cewa zaman lafiya mai dodar ba tare da matsala ba babu shi a wannan duniyar, in kina son sa to wannan sai dai ki aikin aljanna a can ake samu. In kina son irin wannan rayuwar, irin wacce kuke gani a fim ake yaudararku da ita, kiga rayuwa faran-faran, komai masha Allah, gaba ɗaya har ai a ƙare, ba matsala, ba faɗa, kullum I love you, kullum I love you, kullum a to ki gane wannan rayuwar delusion ce, wannan rayuwar ƙarya ce, ba a taɓa yin irin ta ba a duniya, domin wannan rayuwar nan duniya ba gurin yin ta bane, a inda ake wannan rayuwar sai an je gidan aljanna. So kar ki taɓa ɗaukar matsalar kuɗin cefa ne iyake ce, matsalar ba ki samu ɗinkin sallah ba iyake ce, matsalar takalashin da aka saya miki ɗan 2018 ne, ɗan 2030 ne, iyake ce, ba iyake ba ce. Akwai wacce ma in ta samu wannan leshin naki, wallahi ko an roƙe ta ta ɗinka ba za ta ɗinka ba, za ta ce mahaukaciya ce ita, za ta ce ƙwara in sayar na amfana da kuɗin. A lokacin da ke kuma kina raina wannan atamfar, ko kina raina wannan shaddar, ko kina raina wannan leshin, Allah ya ji kanmu, Allah ta'ala ya yafe mana. To ta yaya musulunci yake maganin baƙin cikin zuciya? Shine gaba ta farko da ya kamata mu duba bayan gabatarwa. Wannan baƙin cikin da yake damun ki, danki ya kama shan wiwi, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Wannan bakin cikin da yake damun ki, mijinki baya iya biya miki bukata a matsayin ki na matarsa, ko kuma kin raina biyan bukatar da yake miki. Wannan bakin cikin da yake damun ki, na kina ganin bai damu da mahaifinki ba, yaki kiran mahaifinki ya gaishe shi, ko kina ganin kawarki wance mijinta ya dan sai yar taliya, ya dan sai dan dankali da yar doya, ya kai gidansa da kansa, ke mijinki ya ki sayan dibinan naira 100 mai kai wa sirkansa, ko makamantan irin waɗannan matsalolin. Ko a aurenki ya mutu, kin zauna kin jira, kin yi addu'a, kin yi addu'a, kin yi addu'a shiru, ba wani mutumin arziki da yazo, wane ya zo an ce miki dan wiwi ne, wane ya zo ya nemi ma ya lalata miki rayuwa, ne ma yake zina da ke, wane ya zo kaza, kin rasa inda za ki sa kanki. To menene mafitar da shari'a ta bayar dangane da baƙin ciki da damuwar da take cikin zukatanku? Allah ya ji kanmu, Allah ya yafe mana. Abu na farko da zamu duba hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fito, a cikin sa zaki samu wani kwanciyar hankali. Kukan da kike ji da daddare, wallahi in kike sa'a yanzu sai ki jikin fashe da dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin da Imam Abi Sa'id al-Khudri ya fitar da shi da Abi Huraira, duk wannan sahabban gunduma-gunduma guda biyu kowanne ya ce, na ji da kunne na daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta shauka yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Allahu akbar. Da zaki dabara wannan hadisin, in kika kofe shi sai ki rubuta shi ki liƙe a jikin gadonki, sai ki je in kika kalle shi kika karanta, sai ki ce baban wani ba kai komai ba a zuciyarki, a zuciyarki sai kiga duk bala'in da yake ciki, ashe aljanna ake so a ɗora ki a kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ba wani musulmi mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wadda ina zaton duk da kuka taru a aljanna kowa musulmi ne, haka ne? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ba wani musulmi da zai samu kansa cikin wata masifa ko cikin wani rashin lafiya, ko ya samu kansa cikin damuwa, ko ya samu kansa cikin baƙin ciki da kukan zuci, ko ya zama wani mutumin yi, ko ya zama a cutar da shi, a zalunce shi, a ɗau kwananta a bawa kishiyarta, ko a ta yi magana a ce za a sake ta, ko makamancin wannan, ta zama cewa an shafe ta da aza, wato cutarwa. Wala ghammin, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ce kai wallahi har al-gham, wato damuwa da fitina da matsalar 'ya'ya da matsalar kishiya da matsalar makwabtai, duk irin waɗannan fitintunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai har kaya da musulmi zai taka kaya kaya ta soke shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kaffara Allahu biha min khatayahu face sai Allah yayi amfani da waɗannan musifu da suka shafe ki sai Allah ya kankare miki zunubanki da su ashe marin da mijinki yayi miki kafara zunubi ne akan makala ko ba kafara bane wallahi tallahi kafara zunubi danki da kika aika yake zuwa kika bakin ciki kafara ne ko ba kafara bane mai na kafara ce duk abinda ya samu mumini na waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafara ne gare ki to gaya mun me zai karasa ki kuka kuma gaya mun me zai kai ki gidan boka gaya mun me zai kai ki gidan dan duba bari mu ta wani hadisi guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu a wata riwaya yace idza ahabba Allahu 'abdan yusib minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son bawansa idan Allah yana kaunar bawansa to me Allah yake masa ba motoci yake bashi ba ba farar mace Allah yake bashi ba haka ne malam ba aikin gwamnati Allah yake samun masa bayan NPC ba ba dukiya Allah yake bashi ba me Allah yake miki in yana son ki a gidan mijinki shine Allah madaukakin sarki sai ya rinka jarrabarki da masifu sai su zabar miki kafara duk iya ta kun da kike yi a rayuwarki kun ji yadda soyayyar Allah take a lokacin da dan adam in yana son ka baya so kai kuka baya so ka shiga bala'i baya so ka shiga fitina to shi kuma soyayyar Allah ta sha bamban da soyayyar dan adam gaba ga al'umma shi Allah in yana son ka to yana duk abin da Allah zai maka na tanadin lahira ne ba na tanadin ina ba duniya ba so da ka hajiya wallahi idan Allah yana son ki to shine zai rinka dora miki masifa kun san an taba zuwa aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tallambazaura mata aka kawo masa ya rasulullahi kaza 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 wance tana son ka tana so ka aure ta yace ku bani labarin ta suka bashi labari a cikin labarin sai aka ce masa kuma ya rasulullahi wance bata taba rashin lafiya ba wai suna yabanta kenan ko suna ganin in ya aure ta ita kan sai dai ai ta shagali babu rashin lafiya manzo Allah yace muna neman tsarin Allah da ita yace ku je ta aure wani banda ne kujiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna kina daukowa bulugul marami haka za a gaya miki cewa habiba sai da tai jinin rashin lafiya na dai kusan shekara 7 tana fama da jini bai taba tsaya mata ya sunan su da larabci jinin istihada shekara 7 tana mijinta annabin Allah ki shiru ku tsantsan magana nan ba ke da ke ce kika shekara 7 jini bai zo mai kina fama da jini kishiyar ki ta shiga ita ce te miki zafi kishiyar babar ki ta shiga wata kila ita ce te miki zafi makwabtan ki sun shiga uku wata kila hasada suke miki uwar mijinki ta shiga uku wata kila hadda ita ce babu irin bala'i da ba za ki sa wa zuciyarki ba to sai mu ji ke ce Allah ya fi so ko ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi baiwar Allah nan sai da ta shekara 7 tana zubda jini ba tare da jini ya tsaya ba kullun cikin jini take akar muka labefi wata ɗaya ba da ya wuce wani bawan Allah babban ma'aikaci ne a gwamnatin jihar Jigawa ya kira ni a waya ya ce ya shiga bala'i na ce menene ya ce matarsa duk ran da ya tashi ya je gari kaza ya ce yana zuwa sai ya same ta tana jini ya ce amma idan ya baro garin sai jinin ya ɗauki kuma ita ce uwar manyan ƴaƴansa shekarar su kaza da ita wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne sai ce me ya same ta dama haka take ko kuma yanzu ne sai ce wai ai ta sa ya suna abin da na family plan implant ne ko IUD ai ta je ta sa IUD sai ce musu ai IUD din shi ne masifa shi mijin fa ya kafe akar mukallahu yana so ya rantse da Allah amaryarsa ce ta mata tsafi nai juyin duniyan nan bawan Allah nan na rantse da Allah ya kasa yarda saboda uwar gidansa ta dora shi akan amaryarta ce ta mata tsafi sai nace kaga abinda za a yi zan turo maka lambar wayar iyalina idan na turo maka lambar wayar iyalina ka bawa iyalinka ta kira iyalina tunda iyalina ma'aikaciyar lafiya ce ita sai ce mata bayani saboda haka aka zo aka yi waya suka zo suna waya na kawo nake tambayar matar gidan nace ya an kira ki daga guri kaza tace an kira ni ya kuwa kare tace ina ai ta ne mata jawabi tana kora mata jawabi ita wacce tana ina wance ai kin san aka sa miki hannu fa ai aka sa maka hannu abu kaza ai mun gane abin da ake magana ai shedan ya riga ya dora ta akan cewa kishiyar tace saboda so take dole sai an saki kishiyar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce duk matar da ta bata kishiyarta a wajen kishiyarta wannan matar ba za ta ji kamshin aljanna ba ranar gobe alkiyama Allah ya ji kanmu Allah ta'ala ya fi so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki ya gaya min ya gaya mana cewa muna cikin me jarrabawa kowa ba wanda ya isa ya samu abin da yake so duk yanda yake son mijinki wallahi akwai wanda aka zo aka lallabo a kunnanki aka ce miki wance kika ce na'am ta rasulu na'am wallahi wani da yace da zaki kashe aurenki zai aure ki wallahi in wani kin ce a'udhu billahi wallahi wani aka gaya mata sai ta ce alhamdulillahi kamar da miki ne duk yanda mijinki yake son ki akwai wacce da za a zo a lallabo a ce wane ka haƙura da matan nan naka wane zai aura maka yarsa wallahi tallahi ba ƴaƴa ba in ƴaƴa cikin duniyan nan zai sake ce auruwacin me yasa saboda duk wanda kika ga a duniya Allah ya baki to ki haƙuri ki karɓe shi shine rubutun da Allah ya miki amma ba wanda ya taɓa samun abin da yake so yanzu dai na gaya muku matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bata samu abin da take so ba because me burinta ta zauna daga ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ta samu abin da take so bata samu ba sai ke ce zaki samu abin da kike so in kin samu ma cikin bakin ciki za a rayu cikin damuwa za a rayu cikin masifa za a rayu jarabawa dai tana nan babu yanda zaki jarabawa Allah ya faɗa kamar yanda ambata mana a farkon darasin mu jarabawa tana nan tafi kuma to menene mafita bayan mafita ta farko kin san cewa duk jarabawa da ta zo daraja ce gare ki ƙarin ɗaukaka ne a gare ki kai wallahi ya kamata in gaya mana hadisin nan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutanen da Allah ya jarraba da masifa ranar gobe alkiyama idan suka zo gaban Allah sai sun daga hannu suna addu'a suna ya Allah ina ma da muna duniya rayuwar mu gaba ɗaya ka bar mu a cikin masifa da bala'i me yasa zaki wannan maganar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda girman ladan da za su gani ranar gobe alkiyama matan nan da tazo da malam Abu Habib kawai kitabu tauhid ko tazo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina fama da farfadiya nazo kai mun addu'a Allah ya bani lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yace kina da zabi biyu in kina so zan miki addu'a yau zaki warke da yardar Allah in kuma kina so ki je ki rashin lafiyar ki kina da guarantee Allah zai baki gidan aljanna wannan rashin lafiyar da Allah ya dora miki ai a dalilin ta sai ita ce za ta kai ki aljanna in ba kya so to zan miki addu'a ki warke amma aljanna kuma kya san yadda zaki je ki nemi kariya me tace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah a bar ni da rashin lafiya tace amma ina roƙonka ka taimaka kai mun addu'a in na fadi wani lokacin ina yin tsaraici kai mun addu'a in na fadin daina yin tsaraici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya binka mata addu'a ya roƙar mata Allah wallahi matan nan tana bada labari tace tun daga ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a tana faduwa tana farfadiyarta ta fadi kan dutse ta fadi kan me yau ta ji ciwo tace amma ban ƙara yin tsaraici bayan na fadi ashe masifa tana da amfani ko ba tana ba tana da daraja a rayuwar mu ko ba ta da shi alheri ce ko ba alheri bace wallahi sallahi alheri ce to menene mafita shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah sai ce innallaha ma'as-sabirin Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis-sabri was-salah ku rinka kullun neman taimakon a rayuwarku da abubuwa guda biyu na daya as-sabri na biyu as-salah ku rinka neman taimakon Allah ku rinka rayuwa da abin da ya shafi hakuri Allah sai da ya fara gabatar da hakuri saboda ita kanta sallar ba hakuri ba za a yi ana sanyi sanyin nan kina cikin bargo sai ladan yazo yana Allahu akbar Allahu akbar Allah ga tuma ba da hakuri ba za a fita so da haka babban abin da zaki shine mai hakuri da zikiri da ambatan Allah kamar da na ambata mu ba a kissar Annabi Yunus dan Allah bayin Allah karki yadda wata fitina ta same ki ki dauka ke kadai ce Allah bai taba dorawa wani Allah bai taba dorawa wani masifa shi kadai ba sunnar Allah bace ba sunnar Allah bace na so in ta kawo muku jarabawoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da su a rayuwarsa amma duk da haka dai bari mu kara ko guda biyu albatu saboda ba mu da kuduwa da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa fagen yaki an fasa masa kai hular kwanansa da yake sake da ita da aka dake shi aka kawo mar sara wallahi tallahi hular kwanan sai da wani bangare nata ya nutse a cikin kansa kansa yana zubar da jini kuna da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mutu da hakoransa gaba ɗaya ba sai da aka zo a wajen yaki aka fasa masa baki bakinsa yana jini mutanen Ta'if suka jefe shi da duwatsu su neman rajamu annabin Allah jikinsa yana zubar da jini sai da aka yi matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kayfa yuflihu Allahu qauman shajju nabiyyahu yace ta yaya Allah zai sa mutanen da suka zubda jinin annabinsu su samu rabauta ranar gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya dinga tsine musu albarka a sallah yana tsine musu albarka a sallah kun san karshe Allah mai aiko masa Allah ya ce masa laysa laka min al-amri shay Allah ya ce ya rasulullah wannan abu babu ruwanka kar ka zo ka dame ni da roƙo in tsine wa ne saboda sun zubar maka da jini ki ji yanda Allah yake tarbiyyantar annabansa Allah ce babu ruwanka ko in tsine musu ko kar in tsine musu ko musu azaba ko kar musu azaba Allah madaukakin sarki yace ina gaya maka na san su azzalimai ne kuma sun zalunce amma ke a zuciyarki a rashin hankali irin nake baiwar Allah ta rasulu kina ganin so kike ke a kyale ki babu jarrabawa duk matsala in ta zo duk jarrabawa in ta zo sai kin samu wani da zaki wa sharri sai kin samu wata da zaki jinginawa ba za ki bar wa Allah ba in ka kalli tsarin Hausawa ba kamar ma Allah ya daina yin komai mutane in alheri ya zo musu za su ce ai wani da ya yi min hanya ai wani da ya yi min hanya ai saboda ina da wani ai wani kanin babata ne in masifa ta zo ai kishiya ta ce ai kanwar kishiya ta ce ai tsohuwar budurwarsa ce wallahi masifa ta kai matsayin da tsohuwar budurwar miji ma za a kiro ta a ce wata da ita ta yi tsaye to wani irin hakuri ne Allah yake ba da lada a kansa to shine babban rigima shine babbar rigima wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zo makabarta sai ya samu wata baiwar Allah wata mace a kan wani sabon kabari tana ta rusa kuka tana iyo yazo ya tsaya a bayan ta yace baiwar Allah ki hakuri ki dangana ki tashi ki koma gida ai nan take matan nan ta fa musiba ka tafi ka bani waje dan ya kulli da ya mutu ni ka rabu da ni ilaika anni wat ta dinka musiba bata san wane ne yake mata magana manzala sallallahu alaihi wasallam sum 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 abin sai tafiya yana tafiya sai wani sahabi ya zo ya same ta yace wance tace na kin san waye ya zo ya miki magana da zai ce miki ki koma gida ki hakuri tace a tace to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da kansa ya baki hakuri sai ta tashi ta goge ido ka san dama kukan mata mafi yawanci ai na Allah na kai kishi ne na kar a ce ba ta yi bakin ciki da yawa kukan mata a haka yake wallahi tallahi ta dubu ba ta ce ai na haƙura manzo Allah ne ce ne haƙuri wallahi na haƙura manzo Allah ya ce inna ya ce as-sabru inda sadmatil ula yace hakurin da Allah yake karba har yakan bada lada a kansa shine hakurin da aka yi a lokacin da Allah ya kawo musiba amma sai da an zo an sace miki kudi kin zo kin tafi gidan boka kin zo kin tafi gidan ware kin yi dura duran ashar kin yi Allah ya isa tafi 40 a rana da Allah ga ta mala kuma sai aka zo ana wance ki hakuri tace na hakura ina hakurin da ba ki hakuri ba eh kin gama daukar mataki an kure ki ne ba yadda zaki shi yasa kika hakura to wallahi in kika irin wannan hakurin Allah ba zai yafe miki ba Allah bai karbi wannan hakurin mijinta yazo zai mata kishi ya ko ta zo ta yi plan A ta yi plan B ta yi plan C ta yi ashar ta ci kwala ta yi zagi ta saci wayar mijin ta dauki wayar mijin a sace ta dauki wayar budurwar ta raraka mata ashar ta yi me an mata fada an ce ta yi hakuri ta ki Allah kuma in ya rubuta za a yi auren nan akwai wanda ya ce fasa shi aka zo aka daura aure aka zo wance sai dai hakuri ta ce a wannan kuma ai ba ta kanmu aka soma ba ai wallahi mun yi hakuri Allah ya ba mu ladan hakurin mu kariya kike wallahi kariya kike yi kaddara ce ta zo ta murkushe ki tafi karfinki in ke mai imani ce a ranar da yazo ya ce miki wance sai ai hakuri gashi sai kice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zuwa ne kishiya za ka yi min bayan wannan shekaru to Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya kare daga sharrinta ki yan addu'o'inki ki dai daki ki kukanki ki shuru sai ki samu ladan kuɗi a kai ma dai kukan ta dan samu sauki Allah ta'ala ya jikan mu Allah ta'ala ya yafe mana so da haka wannan irin hakuri Allah yake bada hakuri yake bada lada a kansa shine hakurin da aka yi shi a lokacin da masifa ta zo abu na gaba da ya kamata ku rika a zuciyar ku bayan Allah mata shine tawakkali mata suna cikin mutanen da aka jarraba da rashin me wallahi rashin tawakkali an jarrabe ku kamar yadda na tara da labari a baya bana so in maimaita ba abinda za a yi mata ta yadda Allah ne in tana da kishiya ce in ba ta da kishiya uwar miji ce in ta yi mutunci uwar mijin tana son ta ce tsohon saurayinta ne na baya shi ma an ja masa masifa na? To ka ji wata masifa mallai yake ce mun yanzu mazan ma sun fara shiga irin wannan yanayin to ai da yake shi namiji ka san ba wanda Allah ya dora a kansa irin mace so da ka shi sa wani lokacin kaga annabi Adamu ma da Allah ya gaya masa yace kar ya ci dan bishiya ko amma da shedan ya san ba zai samu mashiga ta Adamu ba ta ina biyo mana to wajen babur mu Hawwa da ya je ya tsara Hawwa ta zo ta tsara Adamu an ci ko ba a ci ba
an ci
to shi yasa sau da yawa manzo Allah ai har wani hadisi ya faɗa yace wato yana mamakin al'amarin mata irin yanda Allah ya sa su suke zama suna da control akan gwarzo haziki cikakken namiji yana waje maza suna tsoron sa yazo gida kuma sai kaga abun babu sauki Allah dai kare samu a cikin su Allah kare mu in kuma muna cikin su Allah ya sauƙaƙa mana ko Allah ya gafarta mana so babban abin da yake kanku yake kan musulmi shine fadin Allah da yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu min makhraj duk wanda yaji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita menene mafita ba wai warkewa bane ba wata rashin lafiyar kamar da na baki misali yanzu matar da ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai farfadiya ko manzon Allah ya ce ki je ki zauna da rashin lafiyar ki zaki samu aljanna dalilin wannan to ashe me mafita gare ta shine samun aljannar mafitar ta na lahira ba a duniya kar ki zo ki karanta aya ki ce Allah ya ce wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ki tsaya baki kawo yarzuquhu ba sai ki ce to ni shekara 40 ina roƙon Allah haihuwa Allah bai bani ba nayi sallar nayi zikirin nayi je nayi tawafi nayi kaza Allah bai bani ba a'a sai ki karanta ayar gaba Allah cewa ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kina zaune sai Allah ya hasa wata ta haifar miki da duk abinda danki zai miki a duniya sai Allah ya kawo dankin shi ya ko dan kanwarki ko dan yayarki ko dan dan uwanki kai wallahi wani lokacin ma dan da baki san shi ba ba ma zuri'arki ba sai Allah ya kawo shi ya miki gatan da danki da cikin ki in kin haifa ma ba zai miki wannan abu because Allah ya tsara rayuwa dole akwai wanda ba za su taba haifuwa ba Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u min aqim Allah ya ce ni Allah ina sanya waɗanda na ga dama su zama ba sa haihuwa har abada wani namijin ba likita ba in din likitan duniya za su tara akan sa ba zai haihu wata matar in din likitocin duniya za su tara akan ta ba za ta haihu ba menene mafita shine Allah ya ce a gaya mata ta dogara ga Allah idan ta dogara ga Allah abinda duk masu ƴaƴan suke samu Allah zai kawo mata shi Allah zai arzuta ta kuma min haythu la yahtasib ta inda bata taba zato ba ta inda bata taba tsammani ba Allah zai bata mafitar ta a ciki alagatu mallam mata nawa ne da Allah bai taba ba su haihuwa ba suke da gatan da masu ƴaƴa ba su da shi akwai ko ba maza nawa ne Allah bai taba ba su haihuwa ba Allah ya musu gatan da wani mai ƴaƴan yana nan kuka ƴaƴan kawai suke sa shi ya kamata ba ku wani misali da zai ba ku sha'awa ƴan ajinmu da muka gama secondary school tare wata rana muka zo ana meeting akwai principal ɗinmu wanda a hannunsa muka gama secondary school principal ɗinmu ne da mun ji daɗinsa mutum ne mai drama ga zagi ga ashar kasan iyayenmu na da amma dai wallahi mun gamsu cewa wannan bawan Allah duk abin da zai mana to yana yi mana ne dan yana son mu wallahi akarbukallahu wata rana muka zo akai meeting kawai ɗaya daga cikin su lokacin yayar taya kuma yayar taya a famanan sakatare amma a lokacin ka je gidansa zaka ce gidan dangar labur oet saboda irin mutanen da ba sa satar kuɗin gwamnati kuma shi bai iya komai ba sai aikin gwamnati wallahi akan mukalla muna zaune ga ƴaƴansa Allah ya bashi ƴaƴa da yawa amma wannan dan shaye-shaye wannan dan menene wannan dan menene alaga ta mallam har yayi fama nan sakatare har yayi ritaya Allah bai taba kai shi ne ba ka san da yayi je maka akan mukalla wallahi ƴan ajinmu muka hada kuɗi muka biya masa mallaka lokacin da aka je ake gaya masa cewa za a je za a yi masa passport za a yi kaza banda kuka bawan Allah nan babu abin da yake to shine abin da ake kira wayar zukuhu min haythu me la yahtasib bawan Allah nan in zaki yanka shi bai taba zaton a cikin mu za a samu wani a cikin mu wanda zai taso har a ce wai mu ne za mu kai shi maka bayan mun san tsakanin malaman boko da dalibansu ba abin da ke tsakanin su ba kiyayya ba amma idan Allah ya rubutu zance ya kare ko bai kare ba wallahi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin tawakkalin nan na so ku sa a zuciyar ku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 50 ku ji wannan kalmar ba shekara ba 50 ba ba 100 ba shekara 1000 2000 3000 shekaru 50 kafin Allah ya halicci sama da ƙasa kafin a fara halittar wani oxygen wani menene wani hasken rana wani menene wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya rubuta maqadiral khalaika ya rubuta duk abin da zai faru a halittarsa daga nan har zuwa lahira har abin da zai faru bayan an je lahira. Ina jin ba ku gane maganar nan. Wannan wa'azin da muke yi, su waye za su zo wa'azin nan yau? Wallahi an rubuta shekara 50 kafin Allah ya halicci duniya. A ina za ki zauna? Da wa za ku gaisa? Da in kin tashi, ta wace hanya za ki bi? Ta ina za ki shigo? Billahi lazi la ilaha illahu, babu abin da Allah bai sani ba, babu abin da ba a rubuta shi ba shekara 50 kafin a fara halitta. To kina san kina da wata musiba da zaki ki hada Allah aiwatar da wannan abin da yake rubuce? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabi ya zo ya same shi ya ce, ya Rasulullah, wai akwai bakon abu kuwa? Ya ce babu shi. Ya ce babu? Ya ce babu. Ya ce babu wani abu da muke yi yanzu, face Allah masanin sa ne, Allah ya san shi, Allah ya kiyaye shi, kuma yana nan a rubuce a littafin Allah. Yan wuta, Allah ya san yawansu. ‘Yan aljanna, Allah ya san yawansu. Kuma wallahi, ‘yan wuta ba za su ragu ba za su karu ba, ‘yan aljanna ba za su ragu ba za su karu ba. Matar da Allah ya rubuta za ta auri mijinki, duk masifarki, duk bala’inki, wallahi Allah sai ta aure shi. Kuma ran da Allah ya rubuta za ta aure shi. Bahaushe ma yana faɗa, Malam ya ce Bahaushe ma yana cewa matar mutum mai kabarinsa, ma'ana duk wacce Allah ya rubuta maka, wallahi ta Allah sai ka same ta. So da haka ina mana nasiha ni da ku, cewa lallai lallai mu ji tsoron Allah, mu san cewa baƙin cikin da yake damun mu a zukatanmu, da damuwa na baƙin cikin ‘ya’ya, na baƙin cikin maƙwabtai, na baƙin cikin talauci, na baƙin cikin menene, ba ta kanki aka soma ba, kuma ba za a ƙare a kanki. Kun san matan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai shekarar da sai da suka haɗu, suka fara masa zanga-zanga, suka ce wallahi sun gaji da talaucin nan, suka ce wallahi sun gaji. Ya Rasulullah, abin nan ya ishe mu? Allah ya ce a, ya ce wa in tazahara alayhi, haka ne, fa inna Allaha bi huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mai mu'minin. Allah ya ce haka ne, ya ce to ku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina gaya muku cewa idan za ku yi wa wannan bawan Allah zanga-zanga, idan kuna ganin ba haka kuke so ba, wannan rayuwar da ake kuna ganin ba ta dace da ku ba, to ina gaya muku cewa idan ko kun ƙi shi, ko idan ko kun kuna nema ku juya mar baya, to Allah yana sonsa, Allah yana tare da shi, Allah yana ƙaunarsa, kuma mala’iku suna tare da shi, kuma musulman arziki ma suna tare da shi. Ashe a gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Aisha ta ce sun taɓa kwana 20 da wani abu, wallahi ba a ɗora tukunya a gidan nan ba, babu abin da take ci a gidan nan, ta ce sai al’aswada ya yi, sai dabino da ruwa, ba abin da za a ci a gidan nan. To ke ce kike tunanin naki talaucin ya fi na wa'ancan? Ko kina tunanin babanki ya fi baban waɗancan mata na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da ke in an jarrabe ki da talauci, ko an jarrabe ki da yunwa, kamar yadda muka karanta a farkon darasinmu, Allah ya ce sai ya jarrabe mu da yunwa, in an jarrabe ki da yunwa za ki ce ba za ki iya ba. Allah, muna roƙonka Allah ka ji mu, Allah ka gafarta. Ya tabbata a hadisin da na ɗan fara kawo mana shi ɗazu, wanda zai sa hankalinmu ya kwanta, shi ne an taɓa zuwa aka tambayi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗazu na ɗan kawo mana hadisin amma a gurgurce, aka ce masa wai ayyun nasi ashaddu bala'an, aka ce ya ma'aikin Allah, zuwa muka yi mu tambaye ka, wai a duk mutane, a duk bayin Allah, suwa suka fi ganin bone, suwa suka fi ganin bala'i, suwa Allah ya fi jarraba da masifa, suwa Allah ya fi jarraba da bala'i a rayuwarsu? Barayi ne, ‘yan fashi da makami ne, ‘yan luwaɗi ne, ko ku ‘yan menene? A nan nake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi satin da ya wuce na ga wani bawan Allah a Facebook yana wata magana da sai da ta sa na kusa zubar da hawaye. Musulmi ne, yazo yana ta surutu yana cewa shi ya kasa gane me yake faruwa a duniya. Shi indai Allah gaskiya ne, dan me za a ce tsinannin mutane, ƴan luwadi, masu fyaɗe, marasa imani su ne suke mulki. Indai Allah gaskiya ne ya kwace mulkin nan mane ba mu. Rashin hankali kenan ko bai gane yanda al'amarin Allah yake. To wannan hadisin shine amsa a gare shi. Aka ce ya Rasulullah, suwa suka fi ganin bala'i a rayuwar duniyar nan? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al-anbiya, yace su ne annabawa. Ba mutumin da ya kai annabi shan wahala. Dan Allah ki je ki karanta tarihin annabi Musa ki ji yanda namiji ya gamu da bala'i a rayuwarsa. Ko kuma mu karanta kissar da kuka fi sani. Ki je ki karanta tarihin annabi Yusuf, dan annabin Allah, annabin Allah, jikan annabin Allah. Gata ya hadu ko bai hadu ba? Aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana, aka ce ya Rasulullah, wai tambayar mu ita ce wa ya fi kowa daraja a ƴan adam? Wallahi budar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wanda ya fi kowa daraja a ƴan adam shine annabi Yusuf. Aka ce annabi Yusuf kuma? Ya ce eh. Ya ce shi kadai ne mutumin da shi a karan kansa annabin Allah ne, mahaifinsa annabin Allah ne, kakansa annabin Allah ne. To wannan annabi Yusuf din shi ne wanda ‘yan uwansa suka ɗauko suka yi matumfur suka jefa shi rijiya. Ya gamu da jarabawa ko bai gamu da jarabawa ba? Aka ɗau annabi Yusuf aka je ana sayar da shi, sayarwar ma a wulaƙance. Allah da kansa ya kira kuɗin da aka saye shi da shi ya ce bi samanin baksin da rahima ma'aduna. Allah ya ce aka je aka saye da annabi Yusuf da ɗan kuɗin da darajarsa ta fi wannan kuɗin, amma saboda a wulaƙanci aka same shi aka je aka saye da shi a wannan kuɗin. Annabi Yusuf jarabawarsa ba ta tsaya iya nan ba. Annabi Yusuf sai da ya wayi gari ya zauna a fursuna tsawon shekaru ba shekaru masu yawan gaske sai ga annabin Allah a gidan fursuna. Annabin Allah a gidan fursuna. Masifar annabi Yusuf ba ta tsaya iya nan ba, sai ga annabin Allah ana masa sharrin shi mazinaci ne. Ya je ya nemi matar sarki. Duk wannan da muke magana muna maganarwa annabin Allah. Baiwar Allah, in sun miki sharri a gidan miji, wallahi ba ta kanki aka soma ba, kuma ƙarya kike ma ba a yi miki sharrin da ya kai irin wanda aka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba, ko sharrin da aka yi wa annabi Yusuf ba. Saboda ƙwaƙwalwarki da hankalinki da imaninki ba zai ɗau irin nasu ba, an miki irin naki ne ɗan ƙarami jarabawa. Ki koma ki ɗauko mutane irin su annabi Nuhu, wanda sai da ya shekara 50,000, haka ne aka muka kalla? Shekara 50,000, amma mutanen da suka musulunta gaba ɗaya ba su wuce mutanen da aka ɗiba a cikin komi na katako ba. Duk wa'azin yayi ya ƙare, mutanen da suka musulunta ga su nan mun ji yawansu. Wata ruwaya ta ce 40 da wani abu, wata ruwaya ta ce 70, a shekara 50,000 iya mutanen da suka musulunta kenan. In kin gaya wa mijinki ya ƙi yarda da ke, sai kike ba ta kai da aka soma ba, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa an ƙaryata ba a yadda ba. Irin waɗannan misalai in za mu ta ba da su, duk masifar da kike ciki, duk baƙin cikin da kike ciki, wallahi hankalinki zai dawo jikinki, za ki samu nutsuwa a zuciyarki. Sana kar ki zauna ki kamu da ciwon anxiety, ki kamu da ciwon depression, ki zo ki lalata ƙwaƙwalwarki. A zo ana cewa wancan ta haukace. Me ya haukata ta? Wallahi rashin tawakkali da rashin haƙuri abu biyu. Domin duk masifar da Allah ya jarrabe ki da ita, akwai wasu a kusa da ke wanda Allah ya musu jarraba wanda ta ninkata ki ko ta fita ki. Kuma in daraja ce sun fi ki, in matsayi ne sun fi ki, in arziki ne sun fi ki. Allah ka jikinmu, Allah ka yafe mana. So da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mutanen da Allah ya fi jarabta, to ya fi jarabar annabawa, sannan sai kuma mutane gwargwadon addininka, gwargwadon tsoron Allahnka, gwargwadon jarabawarka. Har ma a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son bawansa da alkhairi, yace assalamu. Na'am. ma mana asalahu daga asal wai tace zuma mun gane abin da yake magana ai a cire bawo a cire kudin zuma a cire komai a zo a ce ga zuma sabai suka ce abinda ake nufi da asalahu mana Allah sai ta dora masa masifa Allah sai ta dora masa bala'i wannan zai rinka tsaftace shi ana cire masa zunubai ana cire masa zunubai ana cire masa zunubai har Allah madaukakin sarki sai ya kai shi matsayin da yake so ya kai shi ga gobakiya الإمام القرطبي اللي تافن سأتذكر يكاو وتمغنى ميت أزوجيا يكاو حديثي شوى أقيم تمند ألا مدوك كنسلكي يارب وتامس شيئا الجنة أما كم أيوكا سبداس كيش الجنة rai wanda zai shekara 10 zai yi sallah dubuda zai azumi kaza zai yi kaza zai yi kaza zunubai kuma watakila ladan san hada watakila muna ba misali 5000 alhakin sa wajen miliyan 6 kuma gashi Allah yayi wani abu da ya burge Allah Allah yana so ya sa shi a ina a aljanna ya za ya sa shi a aljanna wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin wadannan bayin Allah dayan biyu Allah yake musu na daya Allah sai ya dora musu bala'i Allah ya dora musu masifa wasu Allah ya jarrabe su ƴaƴan su kanana su muti ƴaƴan su da suke so irin jarabawar da Allah ya yi wa Annabi Ibrahim in muka manta ba Annabi Ibrahim yana ta addu'a rabbi habli min ladunka ko rabbi habli min ladunka durriyatan tayy ana nan matarsa ta ciki bace cikin nan ba sai ta tsufa ba amma dan nan na fara girma Allah ya aika masa a mafarki yace ka je ka yanka shi kage mun bala'in da ya wuce wannan wallahi ba ni amini ba Allah da kansa alqur'ani ma nasar cewa yace inna hadha labana'un as cewa nayi wa Ibrahim jarabawa na dora masa bala'i bala'i mai girman gaske Annabi Ibrahim ya kalli danza Isma'ila yace Isma'ila yace kaji nayi mafarki ba zan yanka ka kuma mafarkin annabawa gaskiya ne Annabi Isma'ila yace ayya abati if alma tu'ma yace ba matsala mu je ka yanka ni yace kuma in Allah ya yarda zaka same ni mai hakuri bazan gudu ba bazan zagaye ba bazan kashe ka kafin ka kashe ni ba zan je zan hakura zan kwanta Allah da kansa yace har sai da aka kai matsayin da zai yanka shi ya dora shi a inda zai yanka shi ba iya wannan ba ya kifa shi saboda ba za su iya hada ido yana yanka shi ba shi yasa yace wa tallahu lil jabid wai sai da ya kifa shi ta keye so ya yanka dan nan nasa ana wannan yanayi ne Allah ya masa
fadrina fi jibihin
Allah yace sai muka zo muka kira muka ce ayya ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya Allah yace ibrahim wannan abu da kai kaci ibrahim amma ga abin yanka aka kawo masa rago aka kawo abin yanka mun ga dama mu ce abin yanka mai shiru ko aka kawo masa abin yanka ayyayyanka abin sa annabi ibrahim dalilin irin wadannan ayyukan nasa fa shine kaje Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fito yana cewa albashirunku ya kalli sahabbai yace yau nima inna Allah attakhazani khalilan kama attakhaza ibrahim khalilan wallahi duk duniya banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai annabi Ibrahim daraja da matsayi da mutunci a idan Allah saboda wannan kokarin nasa ne kuma irin wannan kokarin ba daya ba ba biye ba yayi su suna nan barjak ba wa Allah Allah ya hada mu da su a gidan aljanna to shi yasa gurgudan imanin ki gurgudan me jarabawar da Allah zai rike miki gurgudan iya shegenki gurgudan tsafinki gurgudan bin bokayenki gurgudan yanda Allah zai jarrabe ki yayi miki abinda ake kira da suna sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun menene istidraji da Hausa shugo ba zirbi ko kuma talala me kamar me saki baki so ai miki kishiya kina ta tsafe Allah sai hana ai miki kishiya da abin da kike so Allah ya cika miki da abin da kike so Allah ya miki saboda ki je lahira da alhakinki a cikin cip ba a rage miki ba a yafe miki Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana a hadisin da Anas ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna izamil jazaa ma'a izamil bala wannan hadisi yana cikin hadisan da nake so a rayuwata wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gurgudan girman masifar da kaga mu da ita a duniya to shine gurgudan girman ladanka a ranar gobe a kiyama. Mutum zai zo yana gaya maka malam mu mun rabu da iyayenmu lafiya wai ma'ana shi bai taba accident ba shi Allah bai musu jarrabawa ba matarsa tana bin sa ƴaƴansa Allah ya shirya musu su wane ne sai yana alfahari yana mun rabu da iyayenmu lafiya addu'ar iyayenshi take mun nace a wani ya ji wannan magana nace ashe babanka kai din wato har ka fa annabinu annabin Allah kuma ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul kuma dan sai ya zama dan iska an yi haka ko bai ba da shi Allah ya jarrabe shi da dan sa ashe ka fa annabinu mu daraja kenan nace ashe baka ma gane me yake nufi da la ilaha illallah baka gane me ake nufi da la ilaha illallah a ga wace Allah ya jarrabe ta ayyanta sun lalace sai kaji ana darginta ai ita ma da hawa mutum yar arziki bace a shi Allah ai ba ruwan sa da wannan wala taziru waziratun wizrami ukhra Allah baya kama da laifin iyayensa Allah baya kama uba da laifin ɗansa ba ruwan Allah da wannan bala tana zuwa ce ai iyayenta kaza a iyayenta daban ita daban shi yasa a ƙasar Hausa ne kawai zaka ji ana kiran dan da aka haifa ta hanyar zina ce shege amma in tsakani da Allah ne waye shege iyayen ne su ne shegu amma ɗakan ɗan halal ne kuma in yi aikin aljanna ya shiga aljanna in yi aikin shiga wuce ya shiga wuta Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana to shine a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka'idar Allah shine idan Allah yana son bawansa da alkhairi to sai ya jarrabe shi sai ya ta dora masa masifa idan ya yarda ya sallama wa Allah bai tafi gidan bokaye ba bai tafi gidan matsafa ba bai tafi gidan duba ba bai tafi gidan masu gubin ƙasa ba Allah ya karɓi haƙurinsa kuma Allah zai ba shi ladansa idan ko ya zama ya ƙi yarda ya tafi yana dora wa kishiya ta tafi tana dora wa wane ne Allah ya ce to man safata wa man sakida kayfa lahu safa Allah ya ji kanmu Allah ta'ala ya yafe bala annan nake cewa fatan da nake roƙon da nake yi wa Allah Allah madaukakin sarki ya sa wannan darasi da muka yi na yau ki koma gida zuciyarki a wanke duk masifar da take daminki ki dauke ta a matsayin jarrabawa ce daga Allah kuma in kin yi hakuri aljanna zaki samu a tsagas duk matsalar da take a gidan mijinki ki gamsu cewa ta faru har a gidajen annabawa an shiga irin wannan bala'i in talauci ne har a gidajen annabawa an gamu da talauci in makirci ne na kishiyoyi har a gidan annabawa an gamu da makircin kishiyoyi menene mafita kawai ga musulmi shine ya ji tsoron Allah ya dogara ga Allah ya mika wuya ga Allah ya nemi taimakon Allah da wannan nake cewa Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya wazirin ku albarka yanda muka hada a wannan wuri Allah ya hada mu aljanna firdaus madaukakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah.